Sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismaila kan mita 88.5 a zangon FM a karo na biyu da na sake dawowa daga nan kotun magistrate mai lamba 40 wadda take unguwar Zingeru a karkashin mai shari'a Aisha Muhammad Yahaya inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Jamilu Bala wanda ake zargin sa da laifin fashi da makami a kunshin zargin ya bayyana cewar wato Jamilu Bala ya shiga wani gida a Ungo Kurna kuma ya shiga gidan tsirara dauke da wuka a hannunsa inda ya barazanar cewar zai halaka wata yarinyar gidan ko kuma ta bashi wayar salula ta hannunta bayan ta bashi wannan waya ne kuma ta sanar da mahaifinta abinda ya faru kuma makota aka yi taratara aka kama shi kunshin zargin ya bayyana cewar a yayin kama shin har ya jiwa mai gidan da ya shiga rauni a kansa da wannan wuka ta hannunsa an karanta masa wannan zargi sai dai ya musanta tuni kotun ta aike da shi zuwa ranar 11 ga watan 10 domin a sake gabatar da shi a gaban wannan kotun Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 40 wadda take unguwar Zingeru